Gwamnan Abdullahi Umar Gandujade yana kokarin ganin cewa an bude ayyukan jigilar fasinjoji na kasa da kasa a filin tashi da saukar jiragen saman Malam Aminu Kano da ma filin jiragen saman Murtala Muhammad dan bunkasa tattalin arzikin jihar Kano.
Abubuwa biyu ne kacal suka samu wannan guri. Na farko mu gode wa shugaban kasa saboda wannan bangare na tashar jirgin sama mai daukar jirage daga kasashen waje. Shugaban kasa ya sa an sake gina wannan guri kuma mun zo domin mu roka a zo a yi bikin na bude wannan guri. Sannan na biyu a yadda cewa jirage su shi koma zirga-zirga daga kasashen waje zuwa tashar jirgi ta Kano domin wannan zai bunkasa cinikayya kuma dama mu cibiyar ciniki ce ta arewa da ma waɗansu kasashe na Afirka ta yamma. Kuma mu ma mun faɗi irin taimako da muka yi a wannan airport akan irin taimako da shugaban kasa ya yi musamman ma da muka tattauna da jirgin nan na Emirates wanda ya yadda ya dinga sauka a Kano kuma gwamnatin tarayya ta yadda ya dinga sauka a Kano ya kuma ba mu wasu ka'idoji na gina wato babbar kofa irin ta zamani wanda aka sawa na'urori masu kula da tsaro da kuma irin wasu na'urori a cikin airport din duka wannan gwamnatin jihar Kano ta kashe muku dan kudade an sa irin waɗannan na'urori. Wannan jirgi na Emirates har ya sa rana ma da zai fara zuwa ba amma saboda COVID-19 bai iya zuwa ba. Kuma jihar Kano duk da mun fi ko ina yawa a Najeriya kuma wannan ciwo na COVID-19 ko san ciwo ne wanda yake son inda yake akwai mutane da yawa amma duk da haka saboda yunkuri da muka yi sosai wajen ma'aikatanmu na kiwon lafiya da kuma bin ka'idoji waɗannan duka sun jawo cewa wannan ciwo ya yi ƙasa sosai da sosai a jihar Kano duk da yawan al'umma.
A cikin watan Satumbar shekarar 2020 ne gwamnatin Najeriya ta sake buɗe ayyukan jigilar fasinjojin ƙasa da ƙasa bayan kasancewa a rufe na tsawon watanni 6 domin daƙile yaduwar cutar coronavirus da ta yi mummunar tasiri ga tattalin arzikin ƙasar. Shi ma ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadi Sulika ya bayyana cewa tattaunawa akan sake buɗe zirga-zirgar ƙasa da ƙasa a filin tashi da saukar jiragen saman Malam Aminu Kano ya yi armashi.
Mun tattauna kuma abin ya yi armashi lallai azimin mu dama mun sanya kamfanonin jiragen sama tilasta sun je Kano amma su kuma mutanen Kano tilasta sun tashi daga Kano dai na cewa an tsangwame su a hilin jirgin Kano ko kasan ko wane ne sun tafi Abuja sun tafi Lagos domin waɗannan airline din in sun zo kamfanonin jiragen sama in ba fasinja ba su zuwa sai aikin babban jiwa. Magana ta biyu kuma za a buɗe filin jirgin Kano amma ba wai kudin mu bane kaɗai mu ƴan ma'aikatar sufurin jiragen sama akwai ma'aikatar kasashen waje akwai ma'aikatar lahiya kwamiti na annoba corona da sauransu.
Game da batun bawa masu zuba jari daga ciki da wajen Najeriya damar shiga a dama da su wajen bunkasa fannin sufurin jiragen saman Najeriya Malam Sulika ya ce
mu a gwamnatin Muhammadu Buhari ba za mu kasai da kayayyakin al'umma ba kamar yadda aka yi a baya da amma za mu iya ba da su jingina a amfani da su a bunkasa su sannan a dawo ma da wato al'umma su wato gwamnati saboda ka tashi jirgin Kano na cikin wanda za mu ba da jingina.
Sake buɗe zirga-zirgar jirgin saman ƙasa da ƙasa a Kano zai yi matuƙar tasiri ga tattalin arzikin Najeriya in ji Jamil Yunusa.
Zai matuƙar tasiri ga tattalin arzikin Najeriya saboda a kwanakin baya rufe shi sakamakon COVID-19 ya sa abubuwa da yawa sun canja baya ko da in kasashen waje masu shigowa Najeriya da kuma masu kasuwanci to da sake buɗe shi ra'ayi yanzu ba ga kanin ci gaba ba ne.
Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.